be the money. Where you are, Lana? Then I busy. Go, get your rash. Don't put your lens. I was on the beat. Nina check your rush. Nina busy, get your rush. Nina check your rush. Nina busy, get your rush. I was. Like rashi, get up butter, and kintoshi, dig it lashing, kind of rashi, catch up and dig out, uwar mashi, it's a ronia, uwar gashi, let you go the shiri, no fashi, then the mumuna rawa, I guard in tashi, ain't kingama aiki, zachi, deva alvashi, toni basi vina bashi, na nina ki, bunsubashi, and kirashi, and the deva, ruba, kirashi, and the deva, gamba, kirashi, and the deva, iva, kirashi, and the deva, iva. Nan kina ta kan juya gashi shi ya san kina da gashi nace kawai dai kira shi in kira da kyau no flashi komai yana so a bashi
kira shi nina ce ki kira shi in yana busy ki kira shi Kirashi, Nina check Kirashi. Iyana busy, Kirashi.
Kirashi fada mishi hey yaro ne kano da abo ne aiki na babba daban da na yaro akwai magani a gonan yaro aikin da yawa tura shi a baro sarkin ado uban hada taro yes bano ba naija gadan kano fa hausa gatan kano fa sun hada ban zo ba dariya ba so ba ga abinci ga kuturu ba luma kirashi ga ya mishi ubangiji ni na roka ya hana ni ba karya doka ruwan sama ko wani doka aikin malamin daban da na boka
kirashi nina ce ki kirashi iya na busy ki kirashi